أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لنا الخميس شابي قوات سفر إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة دهود الأريهود دا أربعين دهود وان دي 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 دا takwas ga watan 9 miladiya ta 2022. Mun ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. Wanda wannan shine darasin mu na 26 cikin wannan littafin. Darasi da ya gabata muna cikin dai babe wanda malami ya ce babun jami'a. Babe wanda ya kawo wato wasu hadisai wanda suka tattara wato abubuwan da sallah take da alaka da su. Hadisi na karshe da muka dauka a cikin baban wato shine hadisin Anas dan Malik, yarda Allah ta tabbata gare shi, wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idha ishtadda al-harri fa abridu an as-salah fa inna shiddatil harri min fayhi jahannam. Ina ji shine hadisin karshe wanda muka dauka a cikin babu. Muke shi mun dauki hadisin man nasiya ani salati, hadisin Jabir ne muka tsaya kan shi wanda sati tuka da yawa bu mu yi ba karatun sai yau. Hadisin Jabir wanda yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato kana yusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama isha al-akhirah thumma yarji'u ila qawmihi fa yusalli bihim tilka as-sala. Wannan hadisin ne wato muka tsaya kan shi wanda mun ga hadisi dama a can baya cikin babe na imama wato wanda yake magana wato akan wannan. Ba da yake nan mu dora daga wato hadisin in ya so sai mu wato ci gaba, duk da shakka ta zo mini a wani hadisin ne muka sa. Bari mu dawo daga hadisin Anas. Na'am, malam ya ce an Anas bin Malik, hadisi na 126 aywa cikin babun jami, hadisi na gaban wato hadisin Abdullahi dan Umar, inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Malam yace wato an Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha wa la kaffarata laha illa dhalika wa aqimis salata li dhikri wa li muslim man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idha dhakaraha. Wato wannan hadisi malam ya kawo shi cikin wannan babe wanda muka ce yana da alaka da abin da ya shafi sallah. Hadisi daga wato Anas dan Malik, yarda Allah ta tabbata gare shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man nasiya salatan, dukkan wato mutumin da ya manta da wata wato sallah, falyusalliha idza dhakaraha, to yi sallaci wannan sallar idan ya tuna wato da ita, idan ya tuna ta. Sai yace wala kaffarata laha illa zalika, babu wata kaffara da gare shi akan wannan sai wato ya rama wannan sallar da ya manta. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wato fada Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata li dhikri, wato ku sai da sallah wato dan abin da ya shafi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma ya zamanto li dhikri wato lokacin da kuka tunani inji Allah subhanahu wa ta'ala. A ruwaya ta Muslim yake cewa man nasiya salatan, dukkan mutumin da ya manta da wata sallah, auna ma anha, ko kuma yayi barci wato har wannan sallah aka yi ta ta huce shi annabi yace fa kafaratuha an yusalliha idza zakara kafara wannan sallah shine yayi ramata idan ya tuna da kenan idan barci ne yayi har sallah wannan ta huce shi kenan shine wato zai ramata idan ya tashi daga barci idan kuma mantawa ne yayi bai sallaci wannan sallah ba kenan abin da yake kan shi wato shine ya zamanto idan ya tuna ko da yaushe ne wato ya rama wannan sallah kenan wannan hadisin malam ya kawo shi maudu'in shi shine yayi mana bayani yaushe ne wanda idan wata sallah ta bar shi wato zai rama ta bari na barci ko kuma bari na mantuwa inda nan ya ce man nasiya can wannan waccan lafazin wancan lafazin guda ya ce man aunama alaiha ko kuma yayi barci akan ta hadisin imam al-bukhari wato da muslim sun rawaito shi kamar yadda muka gani lafazi na wato imam muslim fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace man nasiya salatan dukan mutumin da ya manta wata sallah sawa'un mantuwa ta kana zamne ne akai sallai wato baka samu ba baka tuna ba lasiya ma a irin wannan lokacin da duk mun yi dogaro ga abin da ya shafi mukabbiratus saut lalla wata ran zakka shagala har ya zamanto an yi wato sallah kai baka hankalta ba ko gajiya ko kuma ta wani abu na ya shagaltar da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya zamanto wato ya manta wato da wata sallah shine yace man nasiya salatan a wani lafazi ya zo da karin lafazi cikin muslim yace man ghafala ani salati ko man ghafala salatan ko kuma man ghafala anha duka ya zo da wannan lafazin kenan karar kana game da wannan sallah baka sabu ba kai shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace falyusalliha idza zakaraha kenan lokacin da ka tuno wato wannan wato sallar da baka yi ba to ka tashi ka sallace ta a lokacin da ka tuno ka tashi ka sallace ta wanda wannan zan magani kenan sabanin irin wato yanda yake a kwakwalan wasu daga cikin mutane zan magani lokacin da ana ce musu idan ka tuni kai wata sallah ta barka baka yi ba ko ba za ka rama ba sai wata ta irin ta take wai misali ka bar sallah azhar baka yi ba ka manta sai bayan can la'asar ka tuna ashe kai baka yi ba azhar to ana musu cewa a wai baka rama ta ba anan sai wata azhar take wai ka tashi kai azhar din tukun ka ramu waccan to kaga wannan ba san ba daga ina aka dauko wannan hujja abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine duk lokacin da ka tuna ta ka tashi kai ta kina wannan yake nuna mana kuma ko da lokacin hani ne na yin sallah inda kamar yanda muka sani akwai aukati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah ya hana abin ne mamata a wannan lokacin kidan ko da a wannan lokacin ne ka tuna wannan sallah da baka yi ba abinda yake kanka shine ka tashi kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala kafarata laha illa zalika babu wata kafara wato game da wannan sallar da ka manta wato sai wannan abin da zaka aikata shi yasa ma kuma ya kara maka da aya cewa waqimis salata li zikri idan ka tuna li zikri lokacin da ka tuna sallah ka tuna Allah subhanahu wataala kenan ka tashi karama wato sallar da ta kubuce maka a lafazin imamu muslim ya kawo cewa da karin auna ma'ana mutumin da ya zamanto yayi barci har sallah ta huce shi kenan shi ma hukuncin shi menene shine lokacin da ya tashi awwal shay abinda zai mubadara da shi shine ya rama wannan sallah wanda da yawa zaka ga kuma akwai irin wanda suna sakaki cewa barci ne suka yi sun tashi wato ba su yi gaugawa ba su rama wannan sallah wanda ta bar su to wani irin barci akwai da yawa wanda suke kawo hujja ka san sarai lokacin sallah ya matso ya kusa kuma ka je ka kwanta ka ce kai barci wanda ka sani barci ka tara barci ba zai zamanto ba ka iya tashi a daidai lokacin sallah kenan wannan la'alla ya zamanto kana da laifi idan wato baka dauki ba mataki wanda zai zamanto wato in wanda sababin da zai zamanto ya tada ka misali ka sa munabbih ka sa rezai cewa ƙarfe 4 ake sallah misali na sa munabbih cewa ƙarfe 4 ba minti 5 ya tada misali yayi ƙara baka tashi ba ina wannan barci ya dauke ka ko kuma ka wakilta wani cewa wani da Allah ka tada ni lokaci kaza lokacin sallah ka tada ni kenan idan ka kwanta ka wakilta wani wanda zai wato tada ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faru da su wani lokaci suna tahiya annabi sallallahu alaihi wasallama dare yayi dare annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Bilal ka kiyaye mana alfijir zasu kwanta yace ka kiyaye mana alfijir Bilal yana zamne yana kai kawo yana kai kawo duk kowa ya barci shi ma barci ya dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam bus tashi buga baki ɗayan su heda gumin rana ya fara bugan su kaga ba a yi ba sallar asuba kenan sun yi barci game da sallar asuba da suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai ina bilal ya kai mun ce ka kiyaye mana alfajir a tada mu sallah kuma kaza yace to wallahi barcin nan da ya dauke ka Allah subhanahu wataala da ya rufa ma barci ni ma shine ya rufa mun kenan ba za a zaman to ba an zarge shi kenan kaga lokacin kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tashi suka yi wato sallar su kenan kaga barci shi yasa yace auna ma'anha to idan ya zaman to kuma da gangam ne kawai kana ji ayin kiran sallah baka tashi baka je kai sallah mas'ala malamai suka ce idan ka bar sallah da gangam kana ji ayin sallah baka tashi baka yi ce kai kora ma kake ka san kai lahi wajen Allah sai dai kai ta tuba ga Allah subhanahu wataala ya gafarta maka wasu malamai suka ce a ka tashi karama karama wato sannan ka koma ga Allah subhanahu wataala da tuba wanda suka tai kan cewa wato ko karama wato bata yi ba Allah subhanahu wataala ba zai karba ba daga cikin irin hujjojin su wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ma ban manta ba da Ibn al-Qayyim suna kan wannan ra'ayi daga cikin irin hujjojin su suka ce yanzu da zaka tashi kafin lokacin sallah ka ce kai sallah tayi ko bata yi ba bata yi ba saboda lokacin ta bai shiga ba to kina haka lokacin ta idan ya huta idan kai ma kuma bata yi ba saboda an haddade mata wani lokaci da aka ce kai sai aka ce kuma an maka rangwame idan barci ya dauke ka ko kuma ka rafkana akan ta in ka tashi kana iya rama suka ce amma sabanin haka nan ba zai zaman to ba ka zaman to ka rama ko ka rama Allah ba zai karba ba sai dai ka koma kai ta istighfari ka tuba ga Allah subhanahu wataala ya gafarta maka wasu malamai suka ce a'a zakka koma wato karama sallar wannan wadda ka bari da gangan baka yi ba karama ta sannan kai ta tuba ga Allah subhanahu wataala suka ce dalili kuma shine ai wanda yayi barci ma da wanda ya gafala an ce wato ya rama kenan ana iya ramawa kenan kai ma ka zakka iya rama ala kulli hal mafi yawan malamai masu tahqiqi sun yi tahiya kan cewa ko ka rama Allah subhanahu wataala ba zai karba ba indai da gangan ka barta da gangam kana zaune aka yi kiran sallah kace ba za ka yi ba sai da lokacin ta ya kuta da gangam ba barci ba ba gafala ba to ko karama malamai suka ce Allah ba zai karba ba suna da hujjoji akan ta da yawa za ka ji kuma wasu suna cewa to yanzu misali lasiya ma samari an balaga alkalami ya hau kanka kuma baka yin sallah ya ne zakai zakai wasu malamai suke duka sai karama ta to ka gani ya ne mutum zai iya rama duka sallolin da suka rage suka bar shi kenan ka ga laifi ne kai wajen Allah subhanahu wataala dole ka nemi Allah subhanahu wataala ya yaje maka in ka kyautata tuba da Allah subhanahu wataala tuba wanda yake na kirki Allah yana iya gafarta maka a huce wajen kamar ba ai ba Allah ya gafarta maka ya tai kenan shi yasa suka ce kawai tuba ne akan ka tuba ne akan ka shi yasa ma ai hadisai suka zo irin sa hadisin Jabir ko kuma hadisin Huzaifa cewa man taraka salata faqad kafara dukkan mutumin da ya bar sallah da gangan bai yi ba ma kai ya kafirta duk da malamai suna da tafsirat akan abin da ya shafi wannan hadisin kenan ala kulli hal al'amarin sallah akwai tsoratarwa akwai abin da ya shafi dole mutum ka dauki hadar akan abin da ya shafi sallah kada ya zamanto da gangan ka barta wato ga ta nan an yi kiran sallah baka tashi baka je kai har lokacin ta ya huta wanda wannan zaka shiga cikin abin da ya shafi wato irin cewa koda kwa karama Allah subhanahu wataala ba zai zamanto ba wato ya karba wanda aka ma rangwame su ne wato wanda yake barci da kuma wanda wato ya gafala akan shi kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada bancin wannan hadisin rufi'a an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi kuma mun sani mune cewa al-na'im hatta yastayqiz kamar yadda wancan lafazin ya gai as-sabi hatta yablugh an-na'im hatta yastayqiz wal-majnun hatta yafiqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam cewa al-kalami bayya kan yaro har sai ya balaga haka wanda yake barci ba al-kalami akan shi har sai ya tashi haka kuma wanda yake mahaukaci har sai wato hankalin shi ya dawo wato wannan kenan yana shiga su ma kalkashin shi kenan ala kulli hal wannan hadisin kenan zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayi wannan al'amura na mantuwa idan ya fada game da mutum wanda yake mukallafi akan abin da ya shafi sallah cewa ya tuna zai rama kuma yake nuna cewa dan adam mutum ba ma'asumi bane ba sai wanda Allah subhanahu wataala wato ya assama su haka kuma wajibci wato idan ka tashi ka tuna wannan sallan wajibi ne wato ka tashi da gaugawa ka zamanto ka kawo ta wato wanda ka manta ko kuma kai barci wato a game da wato ita hadisi na gaba malam yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna Mu'adh bin Jabal كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وتوانا حديثي حديثي ندق جابر يرداء الله تتبتا أقريشي واندا ياقبات وانا حديثي كمانا مالا ياكاوشي وتوانا بابي دنيا نونا منا وتوات مسألة يكتوا جابر يكتوا للي معاذ بن جبل ya kasance yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana salla tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama isha al-akhirah wato sallar isha ta karshe wanda wannan yake nuna cewa kenan magariba ita ma ana kiranta da isha isha al-ula wannan kuma isha al-akhirah kamar yanda yake a cikin hadisi kana yusalli al-isha al-akhirah allati tad'una hal al-atama wato sallar isha kenan kenan wannan yace yana sallar isha tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama thumma yarji'u ila qaumihi sannan jabir ya koma ya zuwa wato mutanen shi ko iyalin shi ko mutanen unguwarsu fa yusalli bihim tilka salata sai ya sallace su kuma wannan sallah ta isha kenan wannan jabir yana yin sallah wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sannan ya koma unguwar su kuma ya jagoranci limancin sallar isha din kenan isha yayi isha guda biyu malam ya kawo shi a wannan baban dan ya nuna mana hukuncin sallan mai farilla bayan wanda yake mai nafila tunda Jabir anan wace ce take ta farilla akan shi wanda yayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan idan ya dawo unguwar su zai ta zamanto wato nafila ce tunda ba zai yi ba a ce ya ce yayi sallah tare da annabi kuma ya dora ta kan nafila kaga ne kenan ta unguwar ta su ita ce nafilar da yake kenan ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce farilla to kenan malam nan bayanin da yake ma halaccin wanda wato yake sallan nafila kai ka bi shi sallar farilla kenan shine ya kawo wannan hadisin a cikin wannan ya halatta ka isko mutum misali yana nafila sai ka bi shi wato salla kai zakai farilla ya halata kenan kana iya bin mai farilla ayi farilla wanda wannan shine asali kana iya bin mai nafila kai kai farilla kuma haka kana iya bin mai farilla kai kai nafila kana iya bin mai farilla kai kai nafila kamar misali wani yazo salla ta bar shi sai ka tashi zakka taimaka mishi wato ka kama mishi ayi jami ka kai nafila ce kake shi kuma farilla dinda sabani ke da gojen malamai lasiya ma ban mantawa malikiya suna ganin bai halatta ya zamanto mai farilla wato mai nafila ya bi mai farilla saboda sabanin wato niyya suka ce kuma an ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi dole ha cikin niyya ya zamanto suna tare kada ku saban malima amma magana wadda take mafi rinjayya ita ce abin da ya shahi kana iya bin wato wanda yake nafila wato ka bi shi da sallar da niyyar sallar farilla ko kuma ya zamanto sallar farilla ce ka isko mutum yana sallar la'asar kai kuma ka yi barci ba kai ba sallar azhar kenan zakka iya bin shi kai da niyyar azhar shi kuma yana yin la'asar din shi in kun yi raka'a hudu duka ya zamanto an bambanta kowa in yaso kai ka tashi kai wato la'asar din ka ko kuma ka isko ana sallar isha kai kuma ba kai ba magariba sai ka shiga wato kai ka bi shi idan ka zo idan duka ka samu raka'a hudu ya zaka idan ka isko sallar isha kai ba kai ba magariba kana son ka samu jami'i sai ka bi mai sallar isha to shi raka'a hudu zai kai kuma magariba uku ce a kanka
ba
abin da yake shine akwai magana biyu wajen malama cewa kana iya bin shi idan yazo ta uku kai ka zamna ka salamci tunda kai an sallame ka uku ce taka idan ka ƙara akan ukun wannan sallaka ta lalace bai ai ka sani kamar yanzu misali liman yayi khata kun yi raka'a hudu didi ya tashi zai ciko ta biya malamai suka ce bai halatta ka bi shi in dai kai kana da yaqinin cewa huda ne akai ya je yi da kabilin shi ya dawo ya salamce ka salamce yayi ayi sujjada amma idan ya zamanto kai ma shubuha ta kama ka cewa baka san ba hudu ne akai ko kuma uku ce akai ya tashi kenan kana iya ka bi shi amma matukar ka sani ai ba a yin sallah raka'a biyar a sallar isha to haka shi ma idan ya zamanto magariba ce kake bin shi sai ya zamanto yayi raka'a hudu kenan menene zaka kai zamani zaka yi sallar ta iya wasu malamai suka ce kana iya ka salamci wasu kuma suka ce a'a dole ka dakata har sai ya dawo ya salamce tukun ka salamci shine suke cewa ka shiga kasal liman kenan ka zamna kana ta iya da addu'o'inka har sai ya cika raka'a guda tashi ta hudu ta sallar isha tukun in yazo ya salamce sai ka salamci sannan kai ka tashi kai sallar isha ka amma in kuma raka'a uku ka isko wannan yin ku salamce tare to wani yana iya cewa to ai Fatiha da sura akai a bayyana kuma can an yi sa asir ce to yaya
wannan dama al asli ta sallah mutum ya zira Fatiha ko kuma to ba
eh
sai ya ce wata tun da zai zo da Fatiha shi ne ai shi
ke da sallar magariba yaya sifarta take zakai Fatiha da sura a bayyana Fatiha da sura a bayyana sai kai a asir ce Fatiha to idan ka zo ka isko wanda yake isha yayi raka'a daya kai isko raka'a ta karshe da yake raka'a ta uku ta biyu Fatiha da sura yayi kuma sai ya zamna yayi tahiyya kai kuma raka'a kace ta farko ta magariba kuma ya tashi yayi biyu wato Fatiha
shi ne abu ne shi
yayi asirci ya za a yi wai ta zamanto sallar isha kai sallar magariba ka ala kulli hal ita ba dai tayi tunda saboda ai idan mun duba sallah idan ka isko sallah ka samu ruku'i ma ka samu wata ran zaka isko sallah magariba ma ita karan kanta zaka isko raka'a ta karshe ko kuma raka'a ta biyu kaga za a zauna da kai kuma a tashi ayi karatu a asirce sannan kuma a dawo a zauna tukun kai kuma in ka tashi kuma kai karatu a ina a asirci kenan ka gari kenan wannan sabanin wannan da zai zo bai bada sallah kenan mutum zai iya wato yabi wato wanda yake sallar isha'i ko da ko ka isko shi raka'a uku ce kana iya kusalance tare in kai isko shi raka'a biyu kuma sai ya zamanto ka tashi ka kara wato raka'a ka guda wallahu ta'ala ala wa ala kenan a gurguje wannan hadisin dai ya zo ya nuna mana irin yanda wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke fadayin sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Jabir wato ya kasance wato yana yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tukun ya dawo unguwar su haka kuma wato abin da ya shafi irin mai nafila yana iya bin mai farilla yana iya bin mai nafila haka mai nafila yana iya bin mai farilla haka kuma wato mai farilla yana iya bin wato mai farilla hadisi na gaba a ciki hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Anas yake cewa kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi shiddatil hadbi fa idha lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fa sajada alayhi wato wannan hadisi daga Anas malan da ya kawo mana dan ya nuna mana wato hukuncin sujada wato akan wani abu yake cewa Anas dan Malik yake cewa mun kasance muna yin sallah tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi shiddatil harbi a cikin wato tsananin wato garjin rana wato rana tana da zafi sosai yace wato fa idza lam yastati'u ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan dayan mu ya samu kanshi bazai bai iya wato dora ya dora goshin shi a saman kasa sai yace basata saubahu fa sajada alai sai dan shunfada abin da ya shahi tufafin shi sai yi sujada akan shi misali kamar yanda muka sani mafi abin da yake tabbatacce shine annabi sallallahu alaihi wasallama a masallatai yansu babu abin da ya shahi shunhudu mafi yawa kasa ce da irin tsakuwa tsakuwa haka a cikin masallaci sannan kuma ga tsananin rana lasiya ma bangaren abin da ya shahi suhuriya wato waje ne wanda yake sahara ne waje ne mai tsananin zahi sai ka gani ana degree na zahi wajen 50 da wani abu akwai zahi sosai lasiya ma kuma a wancan zamanin wanda babu yawan itace ka gani zahin karuwa yake shine ana sai ce suna yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a tsananin zahin wannan idan ya zamanto sun wayi gari ɗayan su ba zai iya wato yin sujada a kan kasan nan sai ya shunhuda wato tufafin shi sai ya sujada a kan shi kina wannan yake nuna mana babu laifi ana tsananin zahi misali ka shunhuda wani abu kai sallah a saman shi ko kuma mafi yawa yanzu wadata ta yi wadata alhamdulillah duk inda ka taimaka sallataiya zaka gani akwai wato abin da ya shahi tafi ko kuma abin da ya shahi tabarmu wanda ake hudawa a yi sallah fatan tabarma kuma tana iya daukan zahi babu laifi kenan ka dan shunhuda wani abin da ya shahi yaji ko kuma wani abin ka wanda zaka yi wato sujada akan shi wannan ba laifi bane kuma bai ya bata maka wato abin da ya shafi sallah kenan dai a wannan zan mu gani halaccin wato sujada akan wani abu na kaya da kuma wani abu makamancin haka nan kenan kana iya kai sujada wato akan shi wani sun ma ko kuma wani abu duk da cewa asali menene shine ka tabbatu wato akan wato sujada akan kasa amma idan ya zamanto akwai wata illa wanda zata zamanto ta shigo kenan dole ya zamanto wato an samu wato abinda zai gushe ta tsananin zahin idan kace kai sujada akan shi zai saka wato baka samu nutsuwa a cikin sujada idan kaga sallah kuma babu nutsuwa ai kuma wato akwai ragowa sosai kenan shine malam ya kawo mana wannan wato hadisin dan ka sani cewa idan ya zamanto tsananin zahi yayi babu laifi kana iya kai sujada wato akan wato wani abu wanda yake na tufa ko kuma wani abu makamancin haka lafiya ma irin sallah azhar wanda take yi bayan wanda take yi lokacin zahi wanda hadisi ya huce mun huce da hadisi cewa idan zahin ma ya tsananta ba laifi ana iya sanyayar da yin sallah ya zamanto an dan kara lokaci har ya zamanto rana wato ta dan yi sanyi wato kada hadisi na gaba malam yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala atikihi minhu shay'un wato hadisi riwaya daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin kada wato ɗayanku yayi sallah a cikin wato tufa guda laysa ala atikihi minhu shay'un babu wato wani abu wanda ya fashi a saman wato kafada shi wannan hadisin imamu al-bukhari wato ya huddo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli ahadukum nan hani ne yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada a samu ɗayanku yayi sallah fi thawbin wahidin a cikin tufa wato guda daya me yake ni da tufa guda daya misali lokacin da mafi yawa izari ne gare su da kuma abin siyawa haka rida to idan ka zamanto izari guda ka dar mai jikinka haka kaga ka fadarka duka a bude shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali cewa kada ya zamanto mutun yayi sallah wato da izarin wannan guda shine he ya kara baka wato bayani yace mine laysa ala atikihi duk da lafazin imamu al-bukhari laysa ala atikihi bitasniya kenan guda biyu ka fadinka guda biyu ba ka fada guda ba nan ya kawo atikihi amma a lafazin da ya tabbata shine wato laysa ala atikihi wato shine a cikin nuskha ta imamu al-bukhari yace kada ya zamanto a ka fadarka a ce babu komai ka zo kai sallah kenan misali da zan mu bada a cikin irin kayayyaki ne yanzu fanila wannan riga ta yar ciki de bordel wanda zaka gani wannan inka anan haka ita ta ciki to zaka gani mafi yawa lafiya ma zaka samu wasu su ce a ita wai tana yin sallah lafiya ma ana samu su cikin balaba eh ana iya samun su ku lalla koyi ku game da irin su wani yace ai ai ala atihi atikai ya gace to ai wannan gashi na ai wannan yana atikai wannan duka kuskure malamai suka ce idan har mutun yana da wadata ta tufa ta wanda zai sa ya rike jikin shi yayin sallah wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zaman to bakka da ne idan wannan wata mas'ala ce daban wata mas'ala ce daban idan ya zaman to bakka amma kana da ka zaman to da gangan kai wannan ka san sallar ka bata yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan da yayi hani la annahiyati hani ne kada dayan ku yayi kuma hani idan ya zo ya fi tahrim haramci ne kada dayan ku a same shi yayi sallah babu wani abu wato akan shi yawa kuma zaka samu wanda suka je haji zaka ga wani shi alaji daga yasab ka saudiya ya dar mai ihraman nan ko kuma an mutu aikin haji kullun ka fara shi a waje shi kuma yaushe ake bude kafada in zaka yi tawafi ka zo zaka yi tawafi zaka sabke kafadarka sauran kuma karihi jikin ka amma zaka ga sallah haka yake yi to duka wannan yana daga cikin kusakurai da kuma jahilci na wasu daga cikin al'umma idan nan annabi sallallahu alaihi wasallam hani ne kenan yayi kada ya zaman to kai sallah wato a cikin tufa guda ko kuma ya zaman to wato ka hawadaka kuma babu wani abu bakarihi ba idan aka ce kuma karihi ka hawadaka ba ana nihin baka dora mata wani abu kawai dan karai tunda ala atikaihi aka ce baka dora baka ka dan yaho wani abu a ka sitirta jikinka wato zakai sallah munajati ne zakai da Allah subhanahu wataala Allah yana cewa khuzu zinatakum inda kulli masjid kenan dole idan ka zo zakai sallah ya kamata ya zamanto ka dauki ado kare ya zamanto wato kayan da zaka zo masallaci ba su da tsabta kaya ne wanda suke da dauda ka shigo masallaci dakin Allah ka sa datti ka zamanto hadda da wanda kuke sallah a kusan shi bejin dadi kamar yadda zan magani wato hadisi na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wato hani akan cin asum wal basal kenan abin da yake shine ka sa tufa mai kyau ka sa tufa wadda take wato bata zamanto wazo ta bude jikinka ko kuma ya zamanto irin a irin wannan lokacin zaka ga samari masu sa kananan kaya ka zo masallaci ka yi ruku'i bayan ka ya gudu kai sujjada dama wannan naka baka mishi ba sama ya tabu to ka gani kana nema ka bata ma jama'a sallah shi masallaci in ka zo dakin Allah ne dole ka sa kaya na mutunci kaya na musulmai wanda ka zo da su wato gaban Allah subhanahu wataala wato kai sallah amma sabanin yanda zaka gani mutane sai dai kawai kace Allahul musta'an Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara ai gurguje kenan wannan hadisin shi ma wato hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan kada a samu mutum yayi sallah wato akan wannan kafadin shi babu wato wani abu wanda ya rike su idan ka sitirce jikinka gabaki daya wato idan zaka yi sallah wanda mun sani mace ita gabaki daya ma ba su wani abu na jikinta ya bayyana idan zata yi sallah banda abin da ya shafi wato fuska hadisi na gaba malam yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala man akala thuman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaq'ud fi baytihi wa utiya biqadrin fihi qudaratu min buqulin fawajada laha rihan fasala fa ukhbira bima fihi min al buquli faqala qarribuha ila ba'd ashabihi فلما راوه كره اكلها قال قل فاني اناجي من لا تناجي wato wannan hadisi shi ma daga Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala thuman dukkan mutumin da ya ci wato tafarnuwa aw baslan ko kuma albasa kinan nan aw ba ta shakka bace daga rawi aw ta abin da ya shahi wato tanwi'i ne karin bayani ne kai ne kaci tafarnuwa ko kuma albasa ko kuma wani abu wanda yake da wari kamar yanda zan mu yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyatazilna to ya kaurace mana wal ya'tazil masjidana haka ya kaurace ma masallacin mu annabi yace kai wal yaq'ud fi baitihi ya zamna a gidan shi ya sallaci kai ne ka ci tafarnuwa bakin ka yana warin wannan kada ya zamanto ka zo masallaci kada ya zamanto ka zo masallaci ko albasa bakin ka yana wari a wannan lokacin irin masu shan taba zaka ga mutum ya sha taba bai sha taban ma in yazo iska wallahi zaka ji ka sha yin sahu da mutum a kusan ka wanda yake mashayin taba zaka ji kamar duka ya dimauta ka ka rasa ka samu nutsuwa to bancin ya cutar da kai ya cutar da malayu kamar yanda a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa wanda mun sani masallaci mala'iku suna shigowa kana da mala'iku wanda suke tare da kai a masallaci gurin su ne ka ci wannan abu wanda yake da iska a bakin ka albasa ce danya ko tafarnuwa ce danya ko kuma wani abu ne wanda yake da wari bakin ka yana wannan warin ka shigo masallaci wannan haramun ne bai dacewa kenan shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa wato dukkan mutumin da yace albasa wannan danya albasa misali kace ko kuma wato abin da ya shahi tafarnuwa to ya nisance mu yace ya nisance masallacin mu yayi sallah a gidan shi annabi suna zamne sai aka ce wa uti ya bi qadirin fihi khudaratin min bukuli sai aka zo ma da annabi sallallahu alaihi wasallama da wata tukunya a cikin ta akwai abin da ya shahi khudarat kace kayan marmari ko kuma wasu abubuwa idan aka ce min albukul shine malamai suke cewa dukkan abin da ya zamanto yake tsirowa daga cikin kasa misali dan shi aka sai ai a cikin kasa can magungusa kasa ba kamar irin su albasa kaga kasa take doya a kasa take dankali duka a kasa suke to wannan su ake kira kinan annabi sai aka kawo a cikin wata tukunya wato a cikin sa akwai sai aka kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da yazo sai fa wajada laha riha sai ji wani wari yana bugowa wato daga ciki fasa'ala sai ya tambaya aka gani mishi cewa kaza ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace qarribuha ko je da ita zuwa ila ashabihi zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo musu da suka gani annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu karihahu akala kariha akalaha wato da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci wato wannan abin su ma sai suka kyamaci ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kul kaci fa inni unaji man la tunaji ni abin da yasa ma bazan ci ba shine ina yin munajati da wanda baka munajati da shi kenan shine malaika jibril la Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kuma jibril alaihi salatu wassalam wato ya zo da mishi da wahayi kenan zai zamanto wato da abin da ya shahi warin albasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan dan mutane su gane cewa hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba hali bane na taharimi ba hali bane na haramtawa kenan abinci idan ya maka kaci kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi aka rawaito ma azan nabi sallallahu alaihi wasallama ta'amun fatun in ishtahahu wa akalahu wa in karihahu tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba aibanta wani abinci ba da abinci idan an kama annabi sallallahu alaihi wasallama idan wato yayi mishi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dauka ya ci idan kuma bai yi mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallama bayya aibanta wannan abincin sai dai wato ya zamanto ya ba ma wanda zai ci wato ya ci lafazi na gaba shi ma irin lafazin ne daga Jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qala man akala al-basala aw sawma awil qurata fala yakrubanna musallana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu al-insan a wata riwaya yace banu adam kenan wannan duka yana nuna cewa dukkan abin da zakkaci ya zamanto yana da wari ya zamanto bakinka zai canza matukar baka kurkure bakinka baka taho kenan abin da yake kanka shine ya zamanto ka kurkure bakinka ko kuma ka wanke bakinka kafin ya zamanto ka shigo cikin masallacin saboda mi mala'iku zakka cutar mala'iku suna wato cutuwa game da abinda wato dan adam yake wato cutuwa shine yace fa wajada laha rihan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani wato abinda ya shafi wari ya fugo daga cikin wannan wato tukunye annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi musu magana cewa wato su tai su gusanta wato wannan abincin a ba ma sahabbai in sun ci su ma da suka gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyamaci cin abincin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu bayanin cewa ku ci shi abin da yasa ba zai ci ba wato fa innahu yunaji man la tunaji saboda yana munajati ne wato da wanda ku wato gukku munajati da shi kenan shine wato jibril alaihi salatu wassalam kenan a gurguje dai cikin wannan hadisin zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutumin da wato ya ci wannan abu albasa ko tafarnuwa ko kuma wato abin da ya shahi wato wani abu wanda yake da wari abin da yake kan mutum wato shine ya tashi ya bar masallaci kada ya kusanci masallaci ya zamanto ya je kuɗin masallaci zai zo ya je ya kurkure bakin shi wanda kuma ba wannan yake nuna ba cewa kana kasala ko ka dauko albasa ka ci ka san irin mutanen mu sai a hankali ni saboda kai ya zo masallaci zai ce yayi kafa dalili cewa yanzu muka ci abinci da albasa kai kuma albasa a dahe take tana yi wa ma warin ma ba a ji kai karan kanka ba ka jin warin da mafi yawa albasar da take da wari albasar da ta zamanto wato an ci ta danya ta yi wari a bakin mutum ko kuma ita ma ta farnuwa duk da ta farnuwa wata ran ko da an sa ta abinci wata ran saka ji kana jin wannan inda amma kenan abin da yake kan mutum shine ya tsaftace wato ya zo wato idan zai zo masallaci wanda mun sani masallaci wuri ne wanda wato ya kamata ya zamanto ana tsaftace shi ana tsaftace shi kada ya zamanto an bar shi da datti irin wanda yanda Imam Suyuti ne karkashin wato ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa fi buyutina adina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal yake cewa wannan ana nihin da dukkan abin da zai zamanto wato na girin abin da ya shahi girmama masallaci da tsaftace shi da dukkan wani gunisar da datti wato da zikiri da ambatan Allah dukkan abin da zai zamanto an girma masallaci yace an a cikin karkashin wannan ayi wato yana ina abin da ya shafi masallaci dole ya zamanto ana khidma wato da masallaci wanda idan ka duba mu yanzu masallatai mun daidai ku ne zaka ga wasu ana musu khidma ko kuma ka gani an koma kuma hidimar ka ta zamanto ta wuce a irin khidma mu duba mu gani daga cikin adai tayi kenan akwai hadari insha Allah nan muna karshen hadisin kuma kenan karshen babi ne na jami'a insha Allah sati na sama kin san kenan mu tashi ba sabon babi in Allah subhanahu wataala ya kai mu da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure ma kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatun mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك